Chip. Supreme intellect. Tonak, a grammar from no one but you. Huh? Zifi, Leon Diagomba.
Hey, Tonak, I will in a tarade of we don't wanna kay. In a rare about must we hit my walk watch in a tarade of kay makay. Kukama kay, cause I don't roam the street with a can of floss, me plus I must you kay. Sere kabien baju tona game ye denyin ba wani dagan kai kai tona ga awo ina tare da ku yan wana kai ina rarraba musu hikima wakoki na tare da kai makai ku kama kai cause I run the street with a kind of flows me fasa musu kai sere kabien baju tona game ye denyin ba wani dagan kai ka ja kafan chan kafin karasa kafan nan a kafan chan kai saboda abu da ka kafa nan shine ka kafa chan kai shout out to kafa chan cause I came from somewhere not far from kafa chan listen kai I'm too ill for this mc all of these wanna be rappers suna tata kai kamar tsokor plug to ku zo in goge maku kai kai babban gaisuwa zuwa ga bege dauda wato dan baju straight to my fans sare ka ju na gode maku kai croc city hit man na fara wannan tafiya for the long time da yadan Allah dole ne mu kai kai baju rap ne kai to wane ne kai gara ka fara amfani da kai kamin kanka yayi amfani da kai kai na ce who is the aguama from no one but you lele ka san tonak ne kade ake magana a kai kai giving the vanzar music rappers fame I ni ne na fara kai ana release wannan hit kai saboda in kara muku kai a freestyle bars for yonder from my subliminal horsepower way K homo this homie the para K a rock and G that the cuff are zuwa K I can't kunike a K a K Kaduna South K I'm back once again K K Tona gya awo ina tarede ku yan wana K K ina rarraba masu hikima wako jina tarede K ma K K kukama K cause I don't run the street with a can of floss me pasa masu K K sare kabien baju tona gya me yede nyin ba wani dagan kai kai tona gya awo ina tare da ku yan wana kai ina rarraba masu hikima wakoki na tare da kai makai kai kama kai cause I don't run the street with a kind of flaws me pasa masu kai kai sare kabien baju tona gya me yede nyin ba wani dagan kai 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 ina wuta kamar hellfire kai zafi mai narkewa gayu kokolwal kai kai hikima wakoki tashi nike kokari in koya maku kai bringing back the past in the hood kai in my boot in back kind of kiddy vibes gara ka sa kai better stay away from the mic with the crap with kai no contest ku pasa kai domin kafin ku kama kai I am pasa kai standing at the door talking about me getting dough kai ubeni fara bali jo kai wanna from kaju no wanna ka tunkyang na ya pata ba karaga na putu puti su swat na ai kaza na ga yan na jinjin su to nya riya bar ya du kuti ka bom baju ayet kan ruwan kinya to to na ga kaya tun du kuti I'm too cold kan yaba mi so anya ba ku ko kai na kranga tsak du wan ba shwa da ye ka bu but what are you standing for or parking for kai are wa rap kai akwai bala'i kai koma da kai suna mamaki wai kai ashe kujeran sarkin arewa supreme intellect ne ke zama a kai
aranti daga kafa zuwa kai akan ku nike akai akai
it's if it on the beat
mc mark 4 what's up duya j lali croc city baju boys if you know we outside we still in the musical building jo fimile jari